sojojin mu dake bincike ta ciyoyin konduga armar hukuma da ke na a Maiduguri mun shiga wasu ƙauyuka masu suna Kushimbiri da kuma Warmure inda a wuraren muka samu na ƴan boko tunga ta ƴan boko haram a wurin mun samu mota kiran Land Rover da Tifa wanda ake amfani da su domin wannan aiki na ta'addanci da muka ci gaba da bincike a wannan ƙauyuka kuma mun samu mutum 59 wanda ke hannun ƴan boko haram kusan tsawon wani lokaci a cikin waɗannan mutane akwai yara 25 akwai mata guda 29 akwai kuma maza tsofaffi guda 5 tuntuni mun riga mun lalata wannan tungaye na ƴan boko haram
kamar kun samu nasarar kame wasu ne a cikin waɗannan ƴan ƙungiyar boko haram
a babu wanda muka kama amma dai akwai waɗanda aka halaka da dama
kamar akwai wasu kamar makamai da kuka gano a wannan samame da kuka kai a wannan ƙauyuka
a halin yanzu har yanzu samame yana ci gaba yanzu dai bamu kai ga samu makamai ba amma dai mun samu motoci kamar da na faɗa Land Rover da Tifa kuma kusan duk garin zagaye yake da tutoci na ƴan boko haram
na dai ne mijin irin halin da waɗannan mutane suka shiga sai dai yadda nake so bai samu ba ganin cewa yawancin waɗannan mutane ba Hausa suke ji ba na kuma sake tuntuɓan wanda ciwo ɗan shekaru 80 da haihuwa wanda ya shaida mini cewa waɗannan ƴaƴan gunye boko haram sun kame shi ne lokacin da yake gona ko kuma yage masa rigansa suka ɗaure hannuwansa da shi suna shirin yanka shi ne sannan suka ji ƙaran bindigan waɗannan sojoji sai Allah ya masa gyaɗar doguwa suka watsar da aniyarsa ta wannan yanka suka kuma ari na kare gama dai abinda wannan dattijo yake cewa da taimakon tafinta
suna zama a garin su suna
kawo da waye malam mani
dukka
jiya ne mawaye suna noma ne
sun yaga suka yaga maka riga nan ko
shi ne jama
suka sun daure maka hannu a yanzu haka dai rundunar sojan kasar na cigaba da samamena a irin waɗannan ƙauyuka da kuma tace tana samun nasara kwarai da gaske wajen kubuto da jama'a da kuma kwato makamai a hannun waɗannan mahara da suka jima suna addaban wannan shirya na arewa maso gabacin Najeriya Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.